This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na safiyar yau Juma'a 26 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Zahra, a jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakuncin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a fadar White House don tattaunawa da nufin ganin an cimma tsagaita wuta a Gaza. Manyan 'yan takarar shugabancin Amurka biyu, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban Amurka Donald Trump, sun yi Allah wadai da zanga-zangar nuna adawa da Isra'ila da aka yi a kusa da ginin Majalisar Dokokin Amurka. Jama'an Isra'ila sun ba da cikakken bayani akan yadda suka ɗauko gawarwakin mutane biyar da Hamas ta yi garkuwa da su, yayin da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a Gaza.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewar hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta gargaɗi masu shirin gudanar da zanga-zangar lumana saboda tsadar rayuwa a ƙasar.
While citizens have a right to peaceful protest, they do not have a right to mobilize for anarchy and unleash terror.
Yayin da ƴan ƙasa ke da ƴancin yin zanga-zangar lumana, amma ba su da ƴancin tattara mutane don kawo rudani da hargitsi.
Sannan za ku ji cewar an samu rarrabuwar kawuna tsakanin mabiya ikkilisiyar United Methodist Church a Najeriya sakamakon amincewa da auren jinsi da majalisar gudanarwa ta ikkilisiyar ta yi.
Bible ya hana, dokan kasarmu ya hana, kuma al'adunmu sun hana. Saboda haka mu za mu bi abinda Bible ya faɗa. Wannan shi ne abinda ya sa mu ba za mu zauna a ikkilisiyar da ana luwadi ba.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya tare da Isa Lawal Ikara, inda a yau shirin zai mai da hankali ne akan shirye-shiryen gudanar da zanga-zanga a Najeriya da kuma janyewa daga takarar shugabancin Amurka da shugaba Joe Biden ya yi. To amma da farko, ga Maryam Dauda da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakuncin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a fadar White House don tattaunawa da nufin ganin an cimma tsagaita wuta a Gaza da kuma sakin sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su tun bayan harin da ta kai akan Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoban bara. Shugabannin biyu sun gana a ofishin shugaban ƙasa kwana ɗaya bayan da dukansu suka gabatar da muhimman jawabai. A ranar Laraba, Netanyahu ya yi magana a gaban Majalisar Dokokin Amurka, inda ya yi buris ya kare yakin da ƙasarsa ke yi da mayakan Hamas, yayin da shi kuma Biden ya yi jawabi game da dalilin da ya sa ya yanke shawarar janyewa daga takarar shugaban ƙasa a ranar Lahadin da ta gabata, tare da bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa. Shugabannin biyu sun gabatar da muhimman jawabai a takaice kafin ganawar da suka yi ta sirri. Kafin ranar, wani babban jami'in gwamnatin kasar ya shaidawa manema labarai cewa shugabannin suna aiki akan cikakkun bayanai game da yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su, inda suka ce sun yi imani ana a matakin ƙarshe. A halin da ake ciki kuma, manyan 'yan takarar shugabancin Amurka biyu, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban Amurka Donald Trump, a jiya Alhamis, sun yi Allah wadai da zanga-zangar nuna adawa da Isra'ila, wacce aka fara a ranar Laraba a kusa da ginin Majalisar Dokokin Amurka. Zanga-zangar dai yana zuwa ne a daidai lokacin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare yakin da ƙasarsa ke yi a Gaza a jawabin da ya yi a gaban Majalisar Dokokin Amurka. Harris, wacce ta yiwu ita ce 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat a zaben shekarar nan ta 2024, a cikin wata sanarwa da ta fadda, ta faɗi cewa, mun ga ayyukan Allah wadai daga marasa kishin ƙasa, masu zanga-zanga da munanan kalaman ƙiyayya a tashar jirgin ƙasa ta Union Station da ke kusa da ginin Majalisar Dokoki. A gaban tashar, masu zanga-zangar sun cire tutocin Amurka suka sanya tutocin Falasɗinawa. Sannan wani mutum ya yi amfani da jamfenti ya rubuta Hamas na nan tafi da manyan harufa akan wani babban sassaƙi. Bayan haka, masu zanga-zangar sun ƙona wani mutumi na Netanyahu da tutar Amurka. Shiko Trump ya rubuta a shafin sada zumuntarsa na Truth cewa idan da waɗanda suka tada tarzoma a jiya a Washington 'yan Republican ne, da yanzu dukansu suna tsare a gidan yari, suna fuskantar hukuncin ɗaurin shekara 10-20. Amma a ƙarƙashin wannan gwamnatin babu abin da zai same su.
An jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan za mu fara da rahotonmu na farko. Headquarter Rundunar Tsaron Najeriya ta gargaɗi masu shirin gudanar da zanga-zangar lumana saboda tsadar rayuwa a ƙasar, inda headquarter ta ce ba za ta sa ido tana gani wasu mutane su haddasa tashin hankali da ruɗani a ƙasar ba, yayin da masu zanga-zangar ke cewa ba gudu ba ja da baya. Daga Abuja, Hassan Mainakaina ya aiko mana da wannan rahoton.
On the much talked about planned nationwide protests. Essentially, I will say that there are several factors to examine.
Director and Sashin Tattara Biyane, na Rundunar Tsaron Najeriya, Major General Edward Buba, ke gargaɗi kan shirin zanga-zangar lumana kan tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke shirin farawa. Yana mai cewar akwai abubuwa da dama dangane da wannan zanga-zanga, tare da jefa wasu tambayoyi. Adawar siyasa ce ke ingiza wannan zanga-zanga? Ko dai wasu mutane masu zaman kansu ne ke son yin wannan zanga-zangar? Ko dai shishige ne daga ƙetare? Ko dai 'yan ta'adda ne ke ɗaukar nauyin wannan zanga-zanga? Ko ko dai wasu ƙungiyoyi masu ci da gumin wasu ne ke amfani da halin da ake ciki a Najeriya don damalmala al'amura?
Organizations that are fed on the frustrations of Nigerians to create this situation.
To amma General, baka ganin cewar cikin tsarin mulkin Najeriya 'yan Najeriya na da 'yancin yin zanga-zangar lumana?
While citizens have a right to peaceful protest, they do not have a right to mobilize for anarchy and unleash terror.
Yayin da 'yan ƙasa ke da 'yancin yin zanga-zangar lumana, amma ba su da 'yancin tattara mutane don kawo ruɗani da hargitsi da ka iya haddasa aika-aika. Mu sojoji, tsarin mulkin ƙasar nan ƙarara ya bayyana irin rawar da za mu taka a irin wannan yanayi. To shin kam wai menene yasa samsam ba ku san jin maganar wannan zanga-zanga ne?
It is easy to see that the contemporary context of the planned protest is to shadow the happenings in Kenya, which I must say is violent, and add that it remains unresolved.
Hadarin da ya ɗauro na wannan zanga-zanga kwatankwacin irin abin da ke faruwa ne yanzu haka a ƙasar Kenya, da ya rikide zuwa tashin hankali da ruɗani da kuma tarzoma, har zuwa yau ɗinnan da nake magana da kai, duba da abin da ke faruwa a ƙasar Kenya, muna da ɓata gari a nan Najeriya da su ma ke son yin amfani da wannan dama domin su kwace wannan zanga-zanga, su kuma haddasa ruɗani a cikin ƙasa, ta yadda za a farma duk wani da ke da rufin asiri irin na rayuwa, shaguna, kasuwanni, wuraren ibada, mambobin wasu jam'iyyu da kuma wasu ƙabilu. Saboda haka, mu sojoji ba za mu riƙe hannu muna ganin za a jefa ƙasar nan cikin halin ruɗani ba.
The armed forces on its part will not stand by and allow anarchy to befall our nation.
Kalaman Manjo General Edward Buba, Daraktan Sashen Tattara Bayanai na Hedikwatar Rundunar Tsaron Najeriya kenan. Tuni kuma masu fafutuka irinsu Deji Adeyanju da ke zama lauyan tsarin mulkin Najeriya kuma ɗaya daga cikin jagororin fararen hula a Najeriya suka mai da martani.
Ranar da 'yan fashi suke damun mutane a Zamfara a Katsina Akedi duk jihohin arewacin Najeriya, me yasa ba su gano waɗanda suke duk wannan ayyukan ba? Amma yanzu tun da mutane sun zo sun ce suna zo yi zanga-zanga saboda akwai yunwa a gari, akwai wahala a gari, duk abubuwa a ƙasa ba sa tafiya lafiya. An taɓa kasan hankali lokacin ake zanga-zanga, ba gwamnati ne suke tura wanda suke zuwa suke lalatan duk wani zanga-zanga da yake yi a gari. An taɓa ga inda DSS ko AMI zai gyara al'umma abin da za su yi da kuma abin da ba za su yi ba? Ai, constitution na kafa ya ce al'umma suna da ƴanci don su yi zanga-zanga in suna jin cewa akwai abin da yake tafiya a ƙasa da ba daidai ba ne. Al'umma za ta bi constitution ko dokan ƙasa ne ko za ta bi umarnin DSS ko AMI?
Ai, saboda akwai bincike na ƙarƙashin ƙasa da ya gano cewar akwai waɗanda za su yi amfani da zanga-zangar nan su kawo tashin hankali.
Ba maganan da suke duk wani abun da ya faru ba daidai bane to su ne suka aikata wanda za su zo su yi
a su suna cewa lokacin da za a yi wannan zanga-zangan yanzu ba lokaci ne mai kyau ba saboda halin da ake ciki a Najeriya
to duk wannan wuyan da ɗan kasa suke sha lokacin mai kyau ne suke gwamnati suna sata ya ga ba su fada ba lokacin mai kyau bane a daina sata
eh wai saboda suna fargaban irin abun da ke faruwa a kasan Kenya ne kai ba ka da fargaban hakan zai faru
ba mu da wani fargaba mun na muke ma cewa ɗan al'umma za su tashi su yi wannan zanga-zanga
zanga-zanga ba gudu ba ja da bai kenan
barista Deji Adeyanju ambassador Abdul Dan Bature na daga cikin masu shirya wannan zanga-zanga
kuna kan bakan mu gaskiya bismillahi zanga-zanga da mu yi ta Allah ya so ya yadda ba gudu ba ja da bara
ambassador Abdul Dan Bature Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina Kaina Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
A yau Juma'a za a fara gasar wasannin Olympics ta shekarar 2024 inda 'yan wasa sama da 10,000 za su hallara a birnin Paris suna fatan lashe lambar yaban zinariya azurfa ko tagulla daga cikin su har da mata da yawa daga kasashen Afirka waɗanda da yawan su suka jurewa kalubale da yawa don zuwa Paris A karan farko a tarihi, kwamitin wasannin Olympic na duniya da ake kira IOC a takaice ya bayyana cewa an samu cikakken daidaiton jinsi a fagen wasan gasar Olympics ta wannan shekarar. Mata 'yan wasa waɗanda a baya suka kasance kusan kashi 2% na masu fafatawa a gasar Olympics a yanzu kusan yawansu 1 da na maza. Matan Afirka da dama na daga cikin waɗanda za su fafata a gasar. Esti Olivia, ƴar wasan tseren kwale-kwale ce, ɗaya daga cikin masu wakiltar Afirka ta Kudu. A karan farko, za ta fafata a gasar Olympics bayan da ta rasa damar zuwa wasannin Tokyo saboda rashin lafiya da ta fuskanta. A yayin da ake shirin kaddamar da wasannin, tuni dama aka soma wasannin kwallon kafa na gasar ta Olympics. Mai sharhi akan harkokin wasanni, Abdulkarim Abdullahi Tsoho, mazaunin jihar Kano a Najeriya. Ya yi ƙarin haske akan wasannin ƙwallon ƙafa na gasar ta Olympics a wata tattaunawa da suka yi da Muhammad Hafiz Baballe.
Kamar yadda muka sani kusan yau ne aka shiga gasar kai tsaye ta mata bayan da aka fara ta maza a jiya kenan. Kuma kayan rukuni guda uku da ake da su a gasar rukuni na A ba da na C kusan kowane rukuni an babata wasanni. Wanda a rukuni na atini Canada da suka yi nasara a wasan da suka buga da New Zealand wanda rukuni ne da bai zo da mamaki ba yanayin yadda Canada ita ce zakara shekaru hudu bayan da suka wuce kenan yayin da a rukuni na ba shi ma akwai Jamus kusan tana daga cikin kasashen da a kwallon kafa ta mata ake ganin su a matsayin zaratan kasashe da ka iya lashe kowace gasa rukunin Najeriya wato rukuni na C wanda kusan shi ne rukunin da ake ganin ya fi kowane rukuni zaki a gasar gaba ɗaya kasancewar ya kunshi zakarar duniya gaba ɗaya ƙasar Spaniya da ƙasar Japan da kuma ƙasar Brazil da Najeriya kanta domin ta mun ga yadda wasan farko ita Spaniya ta fara lallasa Japan ɗin da 2-1 idan kusan wasan kusa-kusa yanzu da an gargare shi ne na Najeriya da Brazil inda ita ma Najeriya kuma ta yi rashin nasara da ci ɗaya da nema.
To Abdulhakim kana ganin Najeriya ko ta shirya wa wannan gasar ganin yadda suka buga wasansu da Brazil?
Eh kafin gasar kwarai da gaske an sa rai akan Najeriya to amma wannan wasan na Brazil ya nuna akwai aiki ja akan Najeriya a yanayin irin kwallon da ta buga a wasan akwai kungiyoyi da suke a haɗe ma'ana suke da teamwork yadda ya kamata a gasar musamman kamar ita Spain da take wannan rukunin. Ko ita kanta Brazil din da suka fafa ta wasan ba ma yanayin kwallon da Najeriya ta buga ya nuna cewa dole idan har za su yi wani abu a gasar akwai aiki a gaban su kwarai da gaske wajen ganin sun karfafa tawagar tare da fara buga kwallo a matsayin su na kungiya guda daya kusan wanda ya kalli wasan zai ga wani abu mai kyau da Najeriya suka yi ya biyo ta ne yan wasa ce guda daya yan wasa Rashidat Ajibade to da akwai gaskiya kalubale matuƙa da gaske
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nigeria an samu rarrabuwar kawuna tsakanin mabiya Ikkilisiyar United Methodist Church sakamakon amincewa da auren jinsi da majalisar gudanarwar Ikkilisiyar ta yi a wani taron su na shekara-shekara da aka gudanar a Amurka a kwanan nan. Lamarin da ya sa Ikkilisiyar a Nigeria da ke Jalingo ficewa daga kungiyar da kuma ayyana sabuwar Ikkilisiya da suka koma. Wakilinmu daga Jalingo Lado Salisu Garba ya aiko mana da wannan rahoton.
Mabiya Ikkilisiyar United Methodist Church dai sun ayyana aniyarsu bayan kwarya-kwaryar zanga-zangan da mabiyar suka yi a satin da ya gabata a jihar Bauchi na ficewa daga wannan Ikkilisiyar, inda su gudanar da taro a headquarter Ikkilisiyar da ke Jalingo fadar mulkin jihar Taraba karkashin jagorancin Bishop John Wesley Yohana, sakamakon amincewa da auren jinsi da ya ludu da Madigo da majalisar gudanarwa ta Ikkilisiyar ta yi a taron da ta saba gudanarwa na kowane bayan shekaru hudu a kasar Amerika. Cikin watan Mayun da ya gabata, Bishop John Wesley Yohana shine wanda ya jagoranci taron jim kadan. Bayan kammala taron, ya koyi taron manema labarai inda ya bayyana hujjojinsa kamar haka.
Bible ya hana, dokan kasar mu ya hana, kuma al'adun mu sun hana. Saboda haka mu zamu bi abinda Bible ya faɗa da kuma ba zamu jawo illa ma ƴaƴan mu da kuma jama'an mu ba. Wannan shine abinda ya sa mu ba zamu zauna a ecclesian da ana luwadi ba.
Bishop mai sauraro zai fi san cewa akan wani zance ne da ya sa kuka daure cewa wannan church na UNCN wato United Methodist Church kuka koma Global Methodist Church.
Akan zancen luwadi nan shine wayanda ba su yarda ba shine suka tashi da suna Global Methodist Church, wanda mu ma yanzu muna Global Methodist domin ba mu son luwadi, ba mu yarda da luwadi ba, kuma ba za mu goyi bayan sa ba.
Shi kuwa nashi bangaren Zakariya Zabgai wanda ke zama sakatare wannan kwamiti na zantar da wannan hukuncin na ficewa daga cikin wannan Ikkilisiyar na United Methodist Church da kuma komawa sabuwar Ikkilisiya mai suna Global Methodist Church, inda ya ce akan wannan batu ne ya sa muka yanke hukunci mu tattara mu koma inda ake karantarwa na littafi mai tsarki akan yadda ya dace. Har ma ya kara da cewa suna goyon baya ga dukkanin kokari da shugabanni suka yi domin warewa daga waccan Ikkilisiyar zuwa wata sabuwar Ikkilisiya domin ci gaba da karantarwa kan addinin Christianity. Jim kadan bayan kammala wannan taron ne sai kuwa Reverend Andy Emmanuel, wanda na daya daga cikin mabiya Ikkilisiyar a Nigeria, inda shi kuwa ya tabbatar da cewa har yanzu suna wannan Ikkilisiyar ta United Methodist Church babu gudu kuma ba ja da baya.
Mu ba mu yadda da auren jinsi ba, amma mu ɗan Ikkilisiyar United Methodist Church ne domin a karkashin tsari nan wanda ake kira regionalization, wannan tsari ne wanda Ikkilisiyar mu ta ayana a ba kowane yanki na Ikkilisiyar nan cin gashin kanta. Ikkilisiyar mu bata karbi luwadi ba, sannan mu muna cikin Ikkilisiyar nan zamu ci gaba da bautawa Allah mu.
An samu halartar shugabannin wannan Ikkilisiya na kowane bangare a Najeriya da suka hada da shiyar arewa maso gabashin kasar da ma kudancin Najeriya har ma da yammaci hade ma da gabashin kasar, wato dai kusurowin duka hudu an samu wakilci. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Lado Salisu Garba, kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Nacin nana ta nadin zuba zanga-zangar zungurin gwamnati a Nigeria ya sa wasu 'yan su dan jawo matasan Nigeria kunne.
Mu waɗanda muka yi zanga-zanga akan biredi ya daga daga 1 pound zuwa 2 pound, a yau biredi ya kai 250, ya linka fiye da so 100.
Su kuwa masana da manyan 'yan siyasan Nigeria ci gaba suke da jaddada abubuwan da suke ganin ya kamata dukkanin bangarori su gane.
Da wuya a yi zanga-zanga ta lubana a koma lafiya. sau ne za a shirya zanga-zanga sai kaga an fige da fasa shagon mutane
a fuɗe ne kawai zai hana ayi zanga-zangan
game da janye takarar shugaban kasar Amurka Joe Biden din da ya kawo sabon salon sauyin siyasa kuwa masana ne ke cewa wasu batutuwa sun fara fitowa fili a bayyane
karfin su zai iya kaiwa yanda za su iya cin zabe amma duk da haka fa ba za a dauke masu kyamar bakake kuma sun fi son Trump daga ganin alamun su da kyarne in Trump bai saki cin zabe a America ba
wadannan fa so mun taumaka tattabo cikin tarin miliyan da za ku za ci wannan shiri na manuniya kuma barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke ta ƙara zama sananne shiri na 179 cikin jerin shirin manuniyan da ke ci gaba da zaga karkara da birane mai yiwuwa kuma buzne karkara da biranen a Sudan sakamakon zanga-zangar zungurun gwamnati ce ta sa wasu ƴan kasar ta Sudan suka ja hankalin mutane Malam Mustapha Sardaunan mai wurno na cikin ƴan Sudan din da ke cewa zanga-zangar da suka yi a Sudan ce ta kai ga ƴan kasar kowa yanzu na tsuguni
mu dai a Sudan an fara zanga-zanga akan biredi farashin shi ya daga daga 1 pound na Sudan zuwa 2 pound aka fara wannan zanga-zanga har aka kai ma aka rushe gwamnati aka zo za a kafa gwamnati aka kasa ma shiryawa don ayi gwamnati don kowa ya yarda da shi daga nan kanukan mutane suka rabu ga yaki ya zo ya watsu cikin kasar Sudan ya rushe kasar Sudan gaba dai kowa ya gudu an yi gudun hijira kuma yawancin matasan Sudan duka sun mutu a wajen yaki ba a iya ma a ce yau akwai gwamnati a Sudan ko akwai tsaro mu wanda muka yi zanga-zanga akan biredi ya daga daga 1 pound zuwa 2 pound a yau biredi ya kai 250 ya linka fiye da so 100 kuma duka wani abu na rayuwa yayi tsada don Allah al'umma Najeriya ayi tunani
manyan malaman addini da masana da shugabannin kungiyoyi a Najeriya kuwa cewa suke zanga-zanga na da hadari amma dai ita ma gwamnati kada dai ta ba haƙoƙin al'umma ta daddanne
sunana Halilu Abdullahi Maraya matasa su yi haƙuri akan zanga-zangar da suke tunanin yi din nan da Allah sa ajiye ta domin duk sanda aka fara zanga-zanga ko me kyakkyawar niyyar masu yi to za ka ga cewa wasu sun shiga ciki shigarsu sai jawo a rasa rayuka a yi wa wasu da kuma kona dukiyoyin al'umma an yi kira kuma ga ita gwamnati duk abin da ta san ta yi wanda ya jawo har matasan nan suke tunanin su yi zanga-zanga musamman daina biyan tallafin man fetur da ta yi din nan to ta dawo da biyan tallafin man fetur
sunana Pastor Dr. Hana Waidibu ina shugabantan kungiya na farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmi kristoci da sauran wanta a Najeriya sako na shine a nemi wardan mutasan a nemi masu jin zafin abin da ke faru doron kasa a zauna da su a ji su in an ji abin da ke damun su a nemi su mafita amma in mun ci za mu ci ga daddannan su ko lokacin mu ci kristi zanga-zanga wallahi ba shine mafita ba
sunana Dr. Ismail Muhammad Ancho to abin da zai dakatar da zanga-zangan nan shine lallai a fada waɗannan matsaloli na maganar hawa-farashi na tsadar rayuwa na maganar lalacewar darajar naira na maganar tallafin mai fetur a tattara su a bayan gwamnati a bata lokaci cewa daga nan zuwa lokaci kaza sai maganin wannan abin abin da nake ganin kawai zai iya maganin wannan zanga-zanga kenan
sunana Reverend Magic Caleb shugaban kungiyar kristoci ta jihar Kaduna na farko mu san waye da suke shirya wannan zanga-zanga ba na biyu ba mu san me yake so a cimma ba na uku kar mu manta an yi zanga-zanga lokuta daban-daban a baya da suka wuce mutane sun mutu wasu ka rasa dukiyoyin su so mu yi hankali so gwamnati su ma su yi la'akari su ma dole su yi shugabanci da dattako
tsohon gwamnan jihar Kanawa kuma tsohon ministan ilimi a Najeriya Malam Ibrahim Shekarau kuwa jawo hankali yake akan abubuwan da ya kamata ƴan Najeriya su yi a maimakon zanga-zangar da yace ta kan jawo kone-kone
ni bana goyen bayan zanga-zanga domin koda a shirin tarbiyya ta addinin zanga-zanga ba ta da muhalli kuma za ta iya haifar da fitina kuma kamar yadda muka gani da wuya a yi zanga-zanga ta lumana a koma lafiya kai sau nawa za a shirya zanga-zanga sai kaga an fige da fasa shagon mutane to ni bana goyen bayan zanga-zanga amma ina goyen bayan kungiyoyi sanannu su shirya fadakarwa da za a yi gangami a fadakar da mutane ba sunan su zanga-zanga da za a bi titi ana kururuwa ba a ba su izini su taro a fadakar da mutane, a fito da illolin a fili mutane su fahimta, kuma a sanar da hukuma da gwamnati cewa ga illolin nan. Amma zanga-zanga ta kan titi ni ba na goyon bayan ta.
To, amma wasu suna ganin cewa tsarin demokuraɗiyya shi ya ba da dama a gudanar da zanga-zangar lumana.
Ni na goyi bayan tsarin zanga-zanga na lumana, da wani sunan ni ba zan kira ta zanga-zanga ba. A nemo mutane masu nutsuwa, masu sani, masu hankali, masu ilimin abin da ake so a fasanar, a faɗakar da gwamnati ta gane kuskurenta ko mutane su nuna rashin yardarsu da zaluncin da ake.
Shi kuwa barista Mamman Ibrahim Zaliyan da kan sharhi akan al'amuran yau da kullun cewa yake abu ɗaya rage gwamnati ta hana zanga-zanga kawai babu wani sauran kwane-kwane.
Abu ɗaya ne kawai zai hana a yi zanga-zangar nan shine kawai shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya sauya tsarin tattalin arzikin nan da dawo da tallafin man fetur da tallafin wutar lantarki da gyara exchange rate na naira.
Amma barista, ta yaya ana murna an samu kuɗi a gwamnatance sana'a ce a mai da tallafi?
Gwamnatocin jihohi sun samu ƙarin kuɗi, mai samun biliyan biyar yanzu yana samun kusan biliyan goma sha. Amma ina kuɗin su kake?
To kenan laifin gwamnoni ne?
Ina yake, an ce an samu kuɗi, ina yake.
To amma an dawo da
tattalin arzikin jama'a ya ƙaru.
Amma dai ana ganin irin jan hankali da malamai suka yi da wasu daga cikin masu fashin baki da hadarin da zanga-zanga ka iya kawo, akwai yiwuwar mutane su sanyi a hakura a ga abin da gwamnati ta yi, musamman an ga ta fara raba abinci da sauransu.
Ana maka tadin Najeriya akwai miliyan kusan 110 suna cikin kangin yunwa da bauta da sun fada kwazazzaban talauci. Saboda haka ta ina wannan buhun shinkafa trailer 20 zai taso da wayannan mutane? Ai, gyara tsarin fasalin tattalin arziki, a dawo mu mutane da karfin tattalin arzikin su, mai sai da tumatur don koli, mai sai da gwanjo, mai sai da kaza ya dawo, duk wayannan yanzu ba su a kasuwa yanzu.
Game da janye takarar da shugaban kasar Amurka Joe Biden yayi kuwa Dr. Faruk BB Faruk ne ta aliki game da wasu abubuwa da wasu ka iya kallon su a kudindini.
To, a gaskiya janyewar da shugaban kasa Biden yayi daga yin takara, duk da yana da dama kuma babu wata doka da ta hana shi, alama ce ta wato bunƙasa da wato kaiwa wato gaci na tafiyar demokradiya a America. Saboda a gaskiya akwai kasashe da yawa wanda suke cewa suna demokradiyar, amma ba za a iya ma mafarkin cewa shugaban kasa yana da dama ya ce ba zai iya takara ba, ko ba zai yi ba, ko ya fasa saboda dalilai da suka zama muhimmai, musamman akan nashi na wato dalilai ne na tsufa. To, wannan abin yabawa ne. To, sai rada me, a yau za a iya cewa Kamala Harris, idan aka bi juyi irin na siyasa, ta shiga cikin gwagwarmayar siyasa, wato ba a ɗauke ta kawai an dosana ta a kai ba. Duk wanda yake da bukata ya fito ya nemi takararsa, idan har ta zarce a ciki ta zama ta ɗaya, to da alaman cewa a wannan lokacin ta gugu kuma ta ƙara farin jini, to ƙarfin su zai iya kaiwa yanda za su iya cin zaɓe. Amma duk da haka fa ba za a ɗauke masu kyamar bakake, suna da yawa kuma sun fi son Trump daga ganin alamunsu da kyar ne in Trump bai sake cin zaɓe a America ba.
Kena cikin shirin manuniya na wannan mako, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafana madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar inda suke gani a bayyane. Domin kuwa daga Juma'a na ma saura kwanaki 1036 ne su yi sallamar sakin kujerin da suka kankane kane kane. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai Muhammad Hafiz Baballe da maman manuniya Madina Dauda da kan yi daudalar dawo da muryoyin da babu wani tone-tone. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Sauraronmu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawi da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri, sai anjiman ku.